Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da ranar Alhamis 29 ga watan Maris shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Safinat Sada Sodangi da masauran abokan aiki ke barin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar Korea ta Kudu Kim Jong-un da na Korea ta Shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un da na Korea ta Kudu za su yi wani babban taron koli a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara. Madala Yusuf matashiyar yarinyar nan da aka baiwa lambar yabo ta Nobel ta koma kasar haihuwarta ta Pakistan a ranar Alhamis. Sauye-sauyen shugaban Amurka Donald Trump na ma'aikatansa ya ci gaba a jiya Laraba inda ya kori sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji David Shelton.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji wato daga ƴan sandan Najeriya halin da ake ciki game da ƴan bindigar da suka tsire daga hannun ƴan sandan jihar Kogi. Haka kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wata ziyara aiki a birnin Lagos.
I commend the governor for developmental strides he made recorded within the space of 3 years of governance.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Alhamis Jummai Alza ta kama ni shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email amma duk wannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Koriya ta Kudu za su yi wani babban taron koli a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara. An saka ranar wannan taro mai tarihi a yau Alhamis a lokacin wani taro tsakanin jakadun kasashen biyu a wani kauye mai suna Panmunjom dake a yankin nan da ba soja a cikin sa wanda ya raba kasashen biyu tun yakin basasar da suka yi da juna tsakanin shekara 1950 zuwa 1953. Shugabannin kasashen biyu da yaso biyu kawai suka taba haduwa tun bayan rabuwar daya a shekara 2000 da na ƙarshen a shekara 2007. An ci mai yarjejeniyar yin wannan taro tsakanin kasashen biyu bayan da ziyarar bazatan da Kim Jong-un ya kai zuwa kasar China, tafiyar shi ta farko zuwa kasashen waje tun lokacin da ya anshi mulki a shekarar 2011 bayan rasuwar mahaifin shi Kim Jong-un na biyu. Kasar China ta ce Kim ya yarda da shirin dakatar da kokarinsa na neman makaman nukiliya a yankin. Malala Yusuf matashiyar yarinyar nan da aka baiwa lambar yabo ta Nobel ta koma kasar haihuwarta ta Pakistan a ranar Alhamis kusan shekara 6 bayan mayakan kishin Islama suka harbe ta a gundumar Swat dake arewa maso yammacin kasar don yunkurin ta na karfafa muhimmancin ilimin yaya mata. Matashiyar ƴar shekara 20 da haihuwa kuma ƴar rajin karfafa ilimi ta kasa da kasa ta gana da Prime Minister Shahid Abbasi awoyi kaɗan bayan taso ka garin Islamabad. Ita dai Malala tana kan hanyar ta komawa gida daga makaranta ne a watan Oktoba shekarar 2012 lokacin da wasu ƴan bindiga suka tare ta a hanya suka dirka mata harbi a kanta. Tunda kuma kungiyar Taliban ta Pakistan ta dauki alhakin kai wannan harin har ma kungiyar ta ce za ta sake kai mata karon wasu harahara a nan gaba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka. Sauye-sauyen shugaban Amurka Donald Trump na ma'aikatansa ya ci gaba a jiya Laraba inda ya kori sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji David Shokin. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina farin cikin sanarwa cewa nayi niyyar in zaɓi mai girma Admiral Ronnie Jackson a matsayin sabon sakataren kula da al'amuran tsofaffin sojoji. Yanzu dai Jackson wanda shine likitan da ke kula da lafiyar shugaba Trump kuma wanda ya duba lafiyarsa a kwanan nan shine zai maye gurbin tsohon sakataren kula da tsofaffin sojojin. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ne ya naɗa Jackson a shekarar 2013 kuma Donald Trump ya ci gaba da aiki da shi. Wani kwamitin ma'aikatan shari'a na ƙasar Rasha ya nemi ƙasar Birtaniya da ta bada taimakon shari'a a takaddamar gubar da aka ce an baiwa wata ƴar ƙasar Rasha Yulia Skarpov. Ita da mahaifinta tsohon dan leken asirin Rasha sun kamu da rashin lafiya sakamakon gubar da aka saka musu a garin Salisbury. Har yanzu dai suna cikin mawuyacin hali. Kwamitin na Rasha na son masu binciken Birtaniya da su dauki matakai don ganin sun gano yadda aka sa gubar da kawo shaidar an saka gubar. Kasar Birtaniya dai tana zargin Rasha da kai wannan hari da suka ce an yi amfani da sinadarin Novichok da sojojin Rasha wajen kai shi. Tuni dai Rasha ta musanta zargin, ta ce wannan hari jami'an leken asirin Birtaniya suka yi shi don su bata mata suna. Ita ma Birtaniya ta karyata zargin. Wani dan adawar siyasar kasar Kenya ya ce hukumomin kasar sun bugar da shi ne suka kwashe shi da karfin tsiya zuwa Dubai. Miguna ya faɗa a wani sako a shafinsa na Facebook cewa an tsare shi a ban daki a babban filin jirgin saman Nairobi tun ranar Litinin bayan ya dawo daga kasar Canada inda aka maida shi a watan jiya. Miguna ya ce hukumomin sun balla ban dakin ne a yau Alhamis suka yi masa allura da wani abu sannan suka ja shi da karfin tsiya zuwa cikin wani jirgin saman fasinja na kamfanin Emirates. Lauyoyin Maiguna sun ce an fitar da shi daga kasar duk da cewa kotu ta bada umarnin a sake shi. Wata babbar kotu a ranar Laraba ta bayyana cewa raini ne kin bin dokar odan ministan cikin gida da shugaban ƴan sandan suka yi. Shi dai Maiguna an dauke shi daga Kenya aka maida shi Canada ne a watan da ya wuce bayan ya rantsar da shugaban ƴan adawa Raila Odinga a wani bikin wasa na rantsar da shugaban ƙasa a watan Janairu don nuna rashin goyen bayan shi na sake zaben shugaba Uhuru Kenyatta. An kwacewa Maiguna fasfo kafin a sa shi ya bar ƙasar da ƙarfin tsiya duk da cewa yana da fasfo ɗin ƙasar Kenya ko da yake yana tafiye-tafiyensa da fasfo ɗin ƙasar ta Kenya.
Safina ta sada so dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, har zuwa yanzu dai ba a samu nasarar sake kamo ƴan bindigar da suka tsire daga hannun ƴan sandan jihar Kogi waɗanda ake neman ruwa a Jallo ba. Ga rahoton Mustapha Nasiru ba tsare kan halin da ake ciki.
Kawowa yanzu dai ba a samu nasarar kamo ƴan bindigan nan guda shidda da suka tsire daga hannun ƴan sandan jihar Kogi ba a ranar Laraban nan da ta gabata. Mataimakin shugaban ƴan sandan Najeriya mai kula da shiya ta takwas da suka hada da jihohin Kogi, Ikiti da kuma Kwara, AIG Jibrin Yakubu ya ce sun baza jami'ansu tare da hotunan ƴan bindigan da suka tsire a sassan Najeriya. Kuma suna da ƙwarin gwiwar cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kama su, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
A cikin jiya muna cin aiki dare da rana, ba da class detectives yanzu wanda muka bari graduate namu all of the place looking for them. We are hopeful insha Allah za mu gano su durin da suke.
To yanzu an tura jami'ai daji ne ko?
Ko ina, daji da garuruka kuta ina, nationwide. Kuma muna da musa collecting information in all over. Muna da hotunan su dama sun tuni so already da picture sign circulation. So insha Allah za mu gane su.
So wani kira kuke yi ma jama'a don su taimaka muku?
Amma kira ne shi ne already mun ce duk wanda ya da labari ya reporting to the nearest police station, reporting to us here in Lokoja, even to the force we care of, anywhere, any police formation and any other security agencies as you can around nearby so that's why it's important.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai, sabon kwamishinan ƴan sanda da aka tura jihar Kogin bai fara aiki ba kamar yadda AIG Jibril Yakubu ya tabbatar.
No, bai fara aiki ba.
To yanzu tsoron kai da ke rike da Kogin yanzu?
Na na on ground, AIG is on head and on head comprises of Kogi, APT, ya kuma Kwara. And Lokoja coincidentally is headquarters now, so that's why we are always working hand in hand with the leadership. So there's normally no vacuum created at all. We're always on ground, you know, and we're working.
A yanzu haka dai masu lura da al'amura a jihar Kogin sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kasance game da kamo waɗannan ƴan bindiga guda shida da suka hada har da wasu guda biyu da ake alakanta su da ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogin Sanata Dina Malai wanda suke takun saka da gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna
tafiya. To madalla a gaida da Mustapha. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara aiki birnin Lagos domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta gudanar. Ga baban gidan jibrin da cikakken bayani.
A karan farko cikin shekaru uku, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya soka birnin Lagos inda ya kaddamar da wasu aikace-aikace da gwamnatin jihar ta gudanar, tare kuma da kaddamar da katafaren tashar jiragen ruwa da za a fara ginawa na biliyoyin daloli wanda ake sa ran zai taimaka wajen rage cunkoso a babban tashar jiragen ruwa da ke birnin Lagos. A lokacin ziyarar tasa dai, shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da babbar tashar motocin haya da gwamnatin jihar gina akan kuɗi da zumar taimakawa fasinjoji da ke kaiwa da komowa a birnin na Lagos.
I commend the governor for developmental strides he made and recorded within the space of 3 years of governance.
Shugaba Buhari ya ce ya yaba da ayyukan gwamna a kiwo mai ambode a cikin shekaru uku da ya gudanar, sai kuwa har da wannan katafaren tashar motocin da zai taimaka wajen rage cunkoso a titunan na birnin Lagos. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya halarci wani taro rambita da aka shirya domin tunawa da shekaru 66 da haihuwan jagoran jam'iyyar su ta APC Aswaju Ahmed Bola Tinubu da ake waya kirari da jagaban bargu kuma jagaban jam'iyyar ta APC. To koya talakawa suka je da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari a birnin na Lagos, ga dai abinda wasu suke cewa.
We are happy for him, understand, because we Lagos, no, we are, let me say, delighted for the president coming to Lagos.
Wannan malami ya ce kwarai kuwa na ji daɗi da wannan ziyara da ya kawo birnin Lagos, na ganin irin wannan ziyara zai taimaka wajen ba da goyon baya ga ayyukan da gwamnoni ke yi.
Sannan kuma muna ci gaba da yi mashi addu'a, Allah ya tsare mu mishi ya kara mai lafiya da tsawon kwana. Yanayin rayuwa ne yanzu ka san sai a hankali.
Eh to ga ziyara ne ya zo, amma gaskiya mu kawai ya dai zo amma ba abin da ya dame mu da ziyarar shi.
Saboda me a matsayinka na dan arewa ko dan Najeriya gashi a Lagos, kai ma kana Lagos, akwai tsadar rayuwa ne kuke fuskanta ko ko wani hali?
Akwai tsadar rayuwa sosai saboda komai da ka sani ya ƙara kuɗi.
Akasarin hanyoyin zurga-zurga na motoci dai sun kasance a rufe, har ma da sauka da kuma tashin jiragen sama sun samu nakasa sakamakon wannan ziyara na shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke zama na farko tun bayan da jam'iyyar ta APC ta zabe shi a matsayin dan takaranta a shekara ta 2014 gabanin zaben 2015. Sai dai a yanda gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ke bayyana wannan ziyara da shugaban ya kawo a matsayin ziyara ce ta aiki, wasu ƴan siyasa musamman ƴan adawa na ganin ziyara ce ta siyasa. Domin kuwa a lokacin wannan ziyara, gwamnonin jihohin tarayyar Najeriya musamman na jam'iyyar APC da ministoci da dai jigajigan jam'iyyar ta APC akasarinsu sun halarci bikin. Babin ya jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gidan jibrin, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:14 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari, filin sai bango ya tsage ya gayyato ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
kuna tare da Zulaiha Elyahaya.
To.
Yawa tambaya ta dai shine yadda muke wahala akan rashin samun ruwa a Najeriya. Karka kuna wahala wajen rashin zuwa makaranta a makare. Kafin mu samu ruwa mun kama tuwa suna wahalar da mu wajen neman ruwan da zamu yi amfani da shi. Wani lokacin ma ko da ruwan ya samu na samun gurbataccen ruwa wanda hakan yake haifar mana da samun shine girma. Minista yana ganin yaya za a iya samun warwarewar wannan matsalar. Sai tambaya ta ta biyu.
To.
Ita ce, shin yaya ake ganin za a iya samun canji na wannan rashin ruwa da muke samu a Najeriya na ƙarancin ruwa da lalacewar wajen gudanar ruwan ma a kan hanya? Ta yaya yake da ta muke samun zata za mu iya samun canji a wannan gwamnati? Salamu.
To, kun minista ka ji tambayoyin nata ko? To. To wace ansa zaka bata?
To na farko dai ni na samu dama irin wannan ina da so tunatar da mutane cewa ma'aikatar albarkacin ruwa ta tarayyar Najeriya ba ita ce da haƙƙin bada ruwan sha ga jama'a ba. Wannan yadda kundin tsarin mulki ya ba ya nauyi ne da ya rataye akan wuyan jihohin gwamnati da kuma ƙaramin hukumomi. Gwamnatin jihohi da kuma ƙaramin hukumomi. Misali da zan bayar shi ne ba inda gwamnatin tarayya take da hukumar bada ruwan sha ba ta abin da ake kira water board. Wannan alhaki ne wanda ya rataye akan wuyan gwamnatocin jiha da gwamnatocin ƙaramin hukumomi. To, duk wahalhalun da ake samu na faɗa ba su ɗaya ba jijiya su biyu ba saboda ya zo ne saboda yawancin jihohi ba sa kashe kuɗaɗen da ya kamata su kashe a kan harkar ruwan sha, ba su ba ruwan sha muhimmancin da ya kamata ni a ra'ayina da kuma harkar tsafta ba sa ba da fifiko a kansu. To, mun san cewa akwai ɗawainiya da kowace gwamnati tana da nauyi iri-iri ta ɗinke wannan ta ɗinke wancan, amma dai gaskiyar magana shi ne ni a kiyasi na ba a ba wato ba a ba harkar ruwan sha muhimmancin da ya kamata a baka saboda ruwa shi ne ginshiƙin rayuwa gaba ɗaya. To, mu abin da muke a gwamnatin tarayya shi ne muna ƙoƙari mu tallafawa tunda ba hurumin mu bane mu ba da ruwan sha, amma dai muna iyaka cin ƙoƙari daga kasafin kuɗi duk shekara muna ware wasu kuɗi wanda za a taimaka wa jihohi. Misali yanzu a wannan tsari a bara mun kafa wani sabon shiri wanda muke kira P-Wash a Turance. Wannan shiri ya zai taimaka a bunƙasa ruwan sha a karkara wato can ƙauyuka inda nan ne aka fi samun wahalar ruwa. Mu gyara fantuna da rijiyoyin da a tsaye wanda suka aka yi wanda ba sa amfani sannan kuma a gina wasu. To, amma abin da muka ce gwamnatin tarayya ba za su ci gaba da tsida kuɗi suna ba wa jihohi su lankwashe hannunsu ko su sa hannunsu a jihohi suna jira kawai gwamnati tarayya ta yi musu ba, saboda Najeriya tana da yawa kuma akwai tsarin mulki ya ba kowa haƙƙinsa. Saboda haka abin da za mu yi shi ne za mu ce ga jihohi to ga tallafi za mu yi ku amma sai kun yi kaza. To, abin zai dinga tafiya da sharaɗi yanzu. Gwamnatin da ta yi yunƙuri take ƙoƙarin ta ba da ruwan sha wadda ta fi yunƙuri to kuma gwamnatin tarayya sai ta tallafa mata ita ma daidai gobe da yunƙurin nan da ta yi. Wadda ba su yi yunƙuri ba shi kenan tunda ba su nuna sun ba abin muhimmanci ba kenan. To, ɗaya kenan. Na biyu, akwai matsalar ruwan sha a cikin birane, manyan birane. Kamar yanzu misali duka kusan manyan garuruwan ƙasar nan ba inda za ka ce jama'a kashi 100% suna samun ruwan sha a famfonsu a kowace rana a awa 24. To, shi ma yana da dangin abin da wato yana da alaƙa da wannan rashin ba da muhimmanci da gwamnatocin jihohi da suke yi akan harkar ruwan sha. Saboda haka shi ma akwai yanzu mun karkaɗo wani tsari wanda da yana can amma dai ba a yi amfani da shi ba. Amma yanzu majalisar ministoci ta sake karkaɗe wannan tsari wato policy a Turance na kan cewa za mu dinga taimakawa jihohi a manyan biranensu idan suna da aikin ruwa wanda muka sani inganci ne wanda muka tabbatar an tsara shi akan ka'ida kuma yana da wato inganci kuma wanda za su aikin kwararru ne da sauransu da akwai sharuɗa to idan duk jiha ta cike wannan sharuɗa gwamnatin tarayya za ta ba da tallafin kashi 30 cikin 100 na kuɗin da za a kashe a wannan aiki wannan shi ne cikin abubuwan da muke kuma kana manta cewa shekaru gwamnatin tarayya tana yin kamar wato guarantee ta karɓo bashi na bankin duniya da bankin afirka don a tallafa wa jihohi a kan harkar aikin ruwan shanu amma za a zo a kashe maƙudan kuɗi a yi aikin nan a gama ya sai kuma ya zai zamana riƙe aikin nan ma ya gagare su ba za a yi ba a horon ma'aikata yadda ya kamata ba a karɓar kuɗin shiga na ruwa ba a sayan wato sinadaran da ake tace ruwa a yadda ya kamata ba a sayan mai na wanda za a sa a injin wuta wanda za a sa da inji a ba mutanen ruwan sha sannan yana so jama'a su fahimci wani abu ruwa da muke gani mun san ruwa daga sama daga Allah yake amma dai ya kamata mutane su fahimci cewa ruwa ma yana akwai muhimmanci cewa a dinga biyan kuɗin ruwa kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin waya yanzu saboda Allah sai da wayar ta kaya ta yi kati ya kare
wannan
rawar jiki sai ka je ka kai kati sai ga jama'a ba sa son su biya kuɗin ruwa amma da waya katin waya ya kare mutum yana rawar jiki zai iya kai kati ya sa a wayar shi dai ya ta hira to da hirar nan da ruwa wannan fi maka muhimmanci kuma ruwan nan da ake ana tace ana akwai sinadarai da ake zuba masu tsada kuɗi ake kashewa a saye su akwai kuɗin wutar lantarki da ake biya akwai kuɗin ma'aikatan su kansu wanda suke gidan ruwan ya yi lokaci ya zo da mutane su sai ya kamata sani in suna son ingantaccen ruwan sha to ya kamata su ma su shirin cewa za su biya kuɗin ruwan nan kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin kati na waya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ni suna na Umar Haladu Talawa.
To.
Ya mantala bindin Najeriya Limited. To tambaya ta shi ne, me minista suke yi a kan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin ƙasa gaba ɗaya a ƙasar ma. Kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25. Amma yanzu yana tafiya ƙasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 ma. Sannan kuma na fahimci duk matakan da muke da su yanzu a Najeriya suna cikin matsalolin ita ce tambaya ta wannan.
Kash Malam Umar Haladu Chalawa gashi ka yi tambaya kuma amma kuma lokaci ya karato. A saboda haka a makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatan alheri da kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
To madalla a gaida Jummai maimaicin shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai a kasance da mu a shirinmu na gobe wannan lokacin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda zai yi dubi ne kan tasirin tattakin da aka gudana a nan Amurka makon da ya gabata sai a kasance da mu kafin mun shirinmu na gaba a sauraron wannan sakon.
Idan fakwaya ta narke dan wewe na baya sun launa gaye ne
kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawun maciji ne
in kwaya banda kwaya
idan fakwaya ta narke
na hutawa na ne baba ci nake yi ba kawai in sha in huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da tsari duk ranar Lahadi
tare da ni Hafsat Maina Muhammad idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa
miki yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa
ta annabawa ba narke
To madalla sai aka kasance da sashen Hausa na muryar Amurka duk ranar Lahadi da misalin karfe 4 a wukan Najeriya ne din jar domin jin wannan sabon shiri na sai kwaya ta idan kwaya ta narke. Yanzu ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma su rauki rubuto mana ta hanyar email. Sakamakon da farko ya fito daga Haruna Boda in Kaibo jihar Rajagawa ya ce al'ummar jihar Zamfara hakika kuna cikin tashin hankali da fargaba ganin yadda zalmai ɗan ta'adda barayi ke halaka ku kamar kyashi saboda tsabar rashin imani da tausayi gashi kuma gwamnatin kasar da ta jihar sun gaza kare ku daga wannan masifar ya Allah ka kawo mu al'ummar Zamfara ƙarshen wannan masifar sai kuma sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina comrade Sanin Shaga kofar Kaura Katsina ya ce salam VOA Hausa gaskiya nuna rashin imani da malaman tsangaya ke nuna wa ga daliban su hakika hakan abin takeici ne matuka domin irin yadda wani malami ya nuna wa dalibin sa a jihar Gombe inda yaron ya kai ga asarar hannayensa biyu tabbas hakan abin Allah wade ne sai kuma wasikar hadin gwiwa daga Yahaya Dano Azare da Zainab Barista Kole Maskandare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare tare da Iliya Magaji Onze Azare gaba daya sun ce assalamu alaikum biyu Hausa zanga zangar da al'ummar kasar Gani ke yi na kin amincewa da kafas sansanonin sojojin Amerika a kasa tabbas yayi daidai duba da yadda hakan ba zai taba yin alfanu ga kasar sai kuma sako daga Ahmad da Suleiman Bajoga ya ce assalamu alaikum biyu Hausa muna jajanta al'ummar jihar Borno kan mumunar gobara da ta tashi a sansanin an gudun hijira dake jihar wadda ta yi sanadiyar mutuwar jama'a muna kira ga gwamnati ta gudanar da binciken gaggawa don gano musabbabin aukuwar wannan gobara sai kuma sako daga Sufiano Gumel Zangon Daura yace assalamu alaikum VOA rufe makarantun kwana da gwamnati za ta yi a jihohin arewa maso gabasin Najeriya bai dace ba yin hakan nasara ce ga ƴan Boko Haram sai kuma daga ƙarshe muna da sako daga Musa Hadaran Asuba da magaram da Tasi'u mai shago da Hamidu Kalalabuwa jihar Radifa da Ashir Usman Sabon Gauro gaba daya sun ce fata na gari Lamiri VOA Hausa a gaskiya muna godiya da wannan damar da kuke bamu domin aikawa da sakonnin mu a koda yaushe muna jin dadin hakan Allah ya bar zumunci amin to madalla a gaishe ka yanzu kuma ga safinar ta da mana da takaitattun labaran duniya
To Sarfilo a takaice shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Koriya ta Kudu za su yi wani babban taron koli a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara. Malala Yusuf matashiyar yarinyar nan da aka baiwa lambar yabo ta Nobel ta koma kasar haihuwarta ta Pakistan a ranar Alhamis kusan shekara 6 bayan da mayaka ƴan kishin Islama suka harbe ta a gundumar Swat dake arewa maso gabashin kasar don yunkurinta na karfafa muhimmancin ilimin yaya mata. Sauye-sauyen shugaban Amurka Donald Trump na ma'aikatansa ya ci gaba a jiya Laraba inda ya kori sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji David Shulkin. Wani kwamitin ma'aikatan shari'a na kasar Rasha ya nemi kasar Birtaniya da ta bada taimakon shari'a a takaddamar gubar da aka ce an bayar wata ƴar kasar Rasha Yulia Skapel. Wani dan adawa siyasar kasar Kenya ya ce hukumomin kasar sun bugar da shi ne suka kwashe shi da karfin tsiya zuwa Dubai. Mai gona ya faɗa a wani sako a shafin sa na Facebook cewa an tsare shi a ban daki a babban filin jirgin saman Nairobi tun ranar Litinin bayan ya dawo daga kasar Canada inda aka maida shi a watan jiya. Mai gona ya ce hukumomin sun balla ban dakin a yau Alhamis suka yi masa allura da wani abu sannan suka ja shi da karfin tsiya zuwa cikin jirgin saman fasinja na kamfanin Emirates.
To madalla a gaishe ki. Masu rarrun mu anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta tayar gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman Kabara da Hafsat Maina Muhammad na tafi da shirin yau da gobe. Shirin matasa.